gani na wani ba na fuda ganye ne fa ina ta kallon su kai ka gani
sun zo kallo mu kuma kallon su muna kallon su sun zo kallo kuma sun zo da kallon su kallon su an gwada wasa kuma mun nuna mu fi su
wallahi mun fi su
shawo na nan zuwa tashi dawi su
dawi
sun zo kallo mu kuma kallon su
kallon su
sun zo kallo kuma sun zo da kallon su
kallon su
an gwada wasa kuma mun nuna mu fi su
wallahi mun fi su
shawo na nan zuwa tashi dawi
su ina kai kuma wala muna kai ana kan damuna ana kai amma kullum
gani suke wasa muka zo yi bambarin sisi kamar abu mai kori tambarin doki kan hula yane Hafiz kan bala'i bala'i ne za su gani imana nobody can do it like this you know man I go home on tunes like this paintings everywhere trying to blow my kid she's so cold man I can feel my wrist
yeah
beg me please when I drop my piece
yeah.
You don't wanna fuck with a nigga like me you say you got bars but you're not like me you are not Jet Li you don't know Tai Chi kada a gwada mana wawanci yeah nuna musu bambancin ka we kill it in house of the turanci
mai
ta arewa daban take ba ta karewa karuwa take gatan arewa a nan ne take daga arewa har salake maimaita musu dan ba su gane ba mu karfafa musu ke ba su sani ba hankali cuz when you start to do better my little sick can get some fada addu'a ka fadi wallahi
sun zo kallo mu kuma kallo su muna
kallo
su sun zo kallo kuma sun zo da kallo su
kallo su
an gwada wasa kuma mun nuna mu fi su
wallahi mun fi su
shawo na nan zuwa tashi dawi su
dawi su
sun zo kallo
Kwallo kuma sun zo da kwallon su
an gwada wasa kuma